Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Sashen kula da tattara bayanan sirri a nan Amurka ya ce tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya amince zai amsa tambayoyi a bainin jama'a kan katsalanda da Rashid ta yi a zaben shugaban kasar Amurka shekarar 2016. Shugabannin kwamitin kula da tattara bayanan sirri a majalisa ne suka bada wannan sanarwar a jiya Juma'a cewar Comey zai bayyana a gaban kwamitin domin amsa tambayoyi a ranar 29 ga wannan watan Mayu. Shugaban kwamitin na bangaren jam'iyyar Republican Richard Byrd ya kyautar zaton cewar Comey zai fayyace wa Amurkawa kai akan wannan cece kuce da kafofin yada labarai suke riritawa. Shi ba wani kusa a kwamitin na bayyana na bayanan sirri a majalisa na bangaren Democrat Mark Warner ya kara da cewa amsoshi da tsohon daraktan zai bayar a gaban kwamitin zai taimaka wurin warware batutuwa da suka biyo bayan sallamar bazata da shugaban kasa ya masa. Ba a saba ganin wani shugaban Amurka ya fara ziyararsa ta farko a kasashen ketare da yada zango a kasar Saudiya ba, amma a nan ne shugaba Donald Trump zai fara yada zango a ziyararsa ta farko a matsayin shugaban kasa. Abinda ya zama wato abin mamaki shine kalabansa a lokacin da yake yakin neman zabe, wanda ya bayyana aniyarsa na bada fifiko ga Amurka kuma da alƙawarin da ya yi a lokacin da yake yakin neman zabe, inda ya kira da a haramta wa musulmi shiga Amurka. Ya kuma cika alƙawarin nasa da bada umarni na haramta wa ƙasashe masu yawan musulmi shiga Amurka har tsawon watanni 6. Sai dai ba mace Saudi Arabia a cikin ƙasashe da za a haramta musu shigowa Amurka saboda dadadiyan hudan makamashi da tsaro da ke tsakaninsu da Amurka a cikin ƙasashe da za a haramta musu shigowa Amurka ba.
Saudi Arabia is the custodian of the two holiest sites in Islam, and it is there that we will begin to construct a new foundation of cooperation and support with our Muslim.
A kasar Saudiya ne muhimman wurare guda biyu masu tsarki a addinin Musulunci suke. A nan ne kuma za mu fara gina tubali na haɗin kai da kuma goyon baya daga abokan ƙawancenmu musulmi domin shawo kan ayyukan ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi. A yayin ziyararsa ta kwana uku a wannan ƙasa ta gabas da tsakiya, an shirya ƙaddamar da wani shirin makami wanda zai ci dala miliyan 100,000. Sa'annan masarautar ta Saudiya ta za ta gayyato wato shugabanni da dama daga duniyar musulmi don su gana da Donald Trump. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Donald Trump ya bada umarni a gudanar da aiki cikin gaggawa a yaƙi da ake yi da 'yan jihadin ISIS a Siriya, inji sakataren tsaron Amurka Jim Mattis a jiya Juma'a. Mattis ya kira wannan umarni da sauya dabaru, inda yake cewar sojojin za su dakatar da aikin bangaje wato mayakan ISIS daga wurare da suke, a maimakon haka kuma za su yi ƙawanya ne ga abokan gabar a babban tungarsu. Mattis ya ce wannan mataki zai hana dawowar mayakan ƙasashen waje da suka arce, kuma ya ƙara da cewa manufar ta yanzu ita ce rusar da 'yan jihadin ISIS baki ɗaya. Ya ce babu wani ɗan ISIS da ya arce da har yanzu yake a cikin yammacin birnin Mosul, inda sojojin Iraki suka faɗa cewar sun yi ma wannan birnin ƙawance tun farkon wannan makon. Sai dai ya ce babu wani abu da ya canja a tsarin gudanar da ayyukan rundunar haɗin gwiwa. A yayin da Najeriya take ƙoƙarin yaƙi da ta'addancin Boko Haram, sojin ƙasar kuma tana fuskantar barazanar wata babbar abokiyar gaba wato Rashawa. Dubi ga rahoto da wata cibiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar Jamus mai zaman kanta da ake kiranta Transparency International, ta gano cewa wasu manyan hafsan sojin kasar da wasu 'yan siyasa da kuma wasu masu fada aji sun yi sama da fadi da wasu kudade da aka ware don yaki da ta'addanci a kasar. Akasarin waɗannan kudaden ne sun salwanta ne wurin biyan kudaden kashe mu raba ga hafsoshin bogi da ba su akan tsarin aikin soji wanda ya sanadin wato ƙarin kudade da ake kashewa domin amfani 'yan siyasa. Mataimakin shugaban Najeriya ya kyauta zato wato dala biliyan 15 ne suka salwanta wurin harkan sayan makamai kawai. Rashawan ita ce wato ya ƙara munana yaƙi da ake yi a Najeriya.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa duk a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda Hausawa ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku wannan safiya ta sabar da fatan an waye gari lafiya Usmanu na ga yau sai dariya kake ta yi
to ka dawo ina alhaji in nace
amma jama'a mun baja
alhaji to ai namo ya bari ya huce
ai ba ma bari ya huce
shine nace to kai Hassan mai da kai na shigo kwana biyu
haka to da ai nayi ta jinku da kai da Hassan dan na kunna radio na da safa a cikin daji na dan je ku kuna magana haka kuna harbawa sai ince yayi
yau aiki na kyau
yayi kyau
sai da dawo da fata an dawo gida lafiya
a ba da Allah yawa to Usmanu bismillah barin kyale kaka fara da mika gaishe gaishe
to sakon farko na gaisuwar abar yahuce zai je ne ga Mubarak Nuhu sai kuma kwairan ga Faruk Gombe da Ibrahim Bala Kano da Muhammad Takusha Sharif sai Lawal Usman da kuma Buhari Muntari Yaro a Kaduna a Najeriya kenan sai gaisuwar fatan alherin dai ta abar yahuce zuwa ga Ahmed Sani sai kuma Zainab M Bello da Amina Abdullahi Mada Kigwaram sai Honorable Abdullahi Shaibu Katsina da kuma Baba Abdullahi Yar Zaria ko indai Allah sana faɗa ne dai to sai Zubair Dalla dan malam da kuma Ismail Adamu Yusuf sai mun kaila Gabatari a lafiya sai kuma sakon gaisuwar fata alherin na bare huce zuwa ga H ba fara Isa Nasarawa sai Zainab M Bello a wannan ina gato na faɗi ta sobi kenan ta aiko da sako
ta aiko da sako ne har sobi kenan
ta ci abulus
haka ne
to sai Hafizu Bashir Ahmad Zaria da kuma gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga Usman Musa lafiya sai Nuruddin Ahmad Zaria da kuma Hamza Sabo shi ma a Zaria sai Awal Umar da kuma Ilyas Usman Salihu gaisuwar fata alherin daga takardu na na karshe a hannu Hamza baban Bola a Jos sai kuma Al Mustafa Haji Sufi sai Mustafa Alkali Koko da kuma Nazir Zakari Aliyu Azaria sai Yusuf dan Badawa da kuma Ismail Umar sai Murtala S Sadiq da kuma Murtala Baba sai Abba Aisha ina ga Aisha Abba ne saka to sai kuma Shaibu Almu tare da Ibrahim Al-Amin Bichi da kuma Muhammad Ibrahim Kano daga karshe Muhammad Ibrahim da Abdullahi Tukur
to haka yake ga dambin gaisuwa to ba platani ne da babarbare
to
zan gaida guda biyu saboda mun yi aiki tare da su kuma duk lokacin da muka je yankin Arewa musu gabashin Najeriya da muna aiki da su amma daga baya zan zo in baka labarin su daidai dan baka na wannan dan barebari da kuma wannan bahulatani shi babarbaren dai shine Ibrahim Sawab nace Ibrahim Sawab kowa dai a nan Maiduguri ya san kowa ne shi Ibrahim Sawab. Yawa dan don baka labari ka tuna mun baka labari na taɓa bada labarin sai yazo ya ci mun musu saboda yadda ya rika nokewa tare da buya lokacin da ya ji ƙara harbi amma ce shi gaskiya ba haka aka yi ba shi bane
dan maza sun ji tastas
yawa dan maza haka ne sai kuma Ahmed Muhammad Saka dan don baka labarai da masu dan karen yawa daga Bisani haka kuma muna mika
zan yi makonni ina sha
a kware da gaskiya kuwa dan mun gai zuwa ga masu sauraron mu Kabiru Abdullahi da Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi sai mai nasara Nasarawa Funtuwa tare da Abba Sa'ad Mahuta sai gaisuwar mai sauraron mu Sani mai langelenge yalwan ya wuri dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa a jihar Bauchi sai gaisuwar wato shugaban kungiyar murya telecommunication jihar Katsina Comrade Sani Shaga Kofar Kaura a Katsina shi kuma gaisuwar Salifu Zakari gidan Rumji a yankin Maradi Jamhuriyar Niger dan mun gaisuwa zuwa ga Yahaya Abubakar Karfi a Malumfashi da fatan kuna nan lafiya muna mika dan mun gaisuwa zuwa ga Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe Nigeria sai gaisuwar wato Ibrahim Rabilu tsafi wanda ya kuma na da wani labari da dai mu karanto labarin da aka ji shin anjima
to
ga dan mun gaisuwa zuwa ga Sani Muhammad Chindongwa karofin madaki Abocin Yakubu sai Ibrahim Asisi da Dallami PA likitan takalmi kasuwar Wunti da Bala Marafa da Solomon Zakka Gatama da Ya'u Karansi sai Nura journalist gidan sarkin Bununu da Alhaji Yakubu Tafidan Bununu sai Nasiru makanikin Vectra garejin Wanzam da shagari makanikin mashin gwakarofin madaki a Abocin Yakubu da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga jami'in gidan kurkukun babban jami'in gidan kurkukun kuje wato DCP Akelo Abdullahi tare da dukkan ma'aikatansa muna godiya da tarba mai kyau da suka mana lokacin da muka ziyarci wannan gidan kurkukun da fatan duk suna nan lafiya ga wata gaisuwar nan zuwa ga DCP Gimba Mano Dumbulwa na gidan kurkukun Bauchi shi ma tare da ma'aikatansa da fatan dukkan nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Saidu Lamara dake jihar Plateau tare da Sani A Muhammad Axlan sai Munir Khalid tare da Sanusi Sadiq Sokoto sai gaisuwar Ibrahim Shehu da Munir Sani sai Yero Bashir a kanan da ba sai gaisuwar Usman Gurama sai Abdullahi Kashiri Kaule tare da Ibrahim Abdu sai kuma gaisuwar Shaibu Almu Gaida tare da Ismail Umar sai Ishaq Yakubu da Abba Hakimi da fatan kuna nan lafiya ga dan gaisuwa zuwa ga Lukman Abdullahi Goma sai Kabir Yakub da fatan kuna nan lafiya kalau haka kuma muna mai duka dan gaisuwa zuwa ga Balarabe Muhammad Sani sai Bashir Muhammad Rano tare da Muhammad nake so in ce Rano sai gaisuwar Hassan Muhammad tare da Suleiman Muhammad sai Zakariya Ma'awiya dan Sadau sai Abdulrazak Ibrahim da Dallami Abubakar da fatan kuna da lafiya gaisuwa zuwa ga Abdulrashid Madaki tare da Abbas Gambo sai Yusuf Shehu Abayi tare da Fatima Musa Wuyo sai Ahmad Umar Lambu tare da Sanin Salihu sai gaisuwar Yusuf Hamidu da Bature Isa dan ora sai Usaini Muhammad muna mika dan ban gaisuwa zuwa ga Malam Isa gwamnati tare da dukkan yan majalisan sa unguwar Jaki Abocin Yakubu da fatan Allah Ubangiji ya kara lafiya
amin
Salam.
ko kasan wani irin abinci ne mutanen Maiduguri ko ince mutanen Borno suka fi shahara akai
anya ba burabusko bane
burabusko ko biski kenan
biski
to kasan biskin kala nawa ne
a kana san akwai biski da ake da gero
yawa
akwai
na zamanin da kenan yanzu ai da yake ba a samun gero ai ba ka ganin biski na gero
bakin nan
yawa
sai na masara kuma ba da shinkafa ne yanzu
a to ai yanzu ka san yawanci ma wai nake so in faɗa maka cewa yawanci dai yanzu biski daga na shinkafa sai na alkama
kai na alkama amma fa kaman zai dadi
da gaske kana cin biski kenan kai ma
a ha ka san inda ci ma mai kyau ci ai a ci
haka to ka san ni abinda ne mamaki shine cewa muna Maiduguri shine Ibrahim Sawab sai ka mana abinci amma sai ka mana masa
shi
ba barbaran ke da wai nake so in bada maka sai ka mana masa
memakon biski ma tun da
shi memakon biski sai ka mana masa to tambaya nan ita ce shin cewa su wane ne aka san su da masa kamar alal misali in ba kwai je gari ka san zaka ka masa abin da ya shahara
na
cikin wannan garin wanda zai ci yawa sai ka mana masa yace ga masa a Borno
ai ba maka riga malam masallaci ba
ka san dalili ne saboda watakila dai baya so mu tambayi akwai abinci ba biski ba dai akwai wani abinci da kullum muka je muka dan dame shi akai ana ce marmargi special wanda muka zo nan muka yi magana da Halima akai
marmargi special a wannan ko a Kaduna akwai wani shagon su na bare-bari ne ana yin marmargi special
ana yin wannan marmargi special ko yawa to an ce dai abincin marmargi ne to amma dai akwai shi dai a Maiduguri da yawa yawa muka je akan yi yawo a je a nemi naki sai da marmargi special
gaskiya da dadi
a da dadi sosai kuwa ai abinci kira mun zauna nan ce maka har Bature ya
watsa marmargi
ya watsa marmargi baya jin Hausa da na shigo da sunan sa a ciki amma akwai wanda muka tafi da shi wanda Bature ne dan America ne ko da yake ya saba zuwa can amma da ya zauna akan tabarma ya nada kafa ya wanke hannu
yawa ya watsa biskin ko marmargi special
ya watsa marmargi special dan ya mata irin ta turawa da ya fara
ya ga
za a yi bandan chocolate
ya ga karkuwa wa
shi yawa da ya ga dai gaba ɗaya duka mun sun kuya
wallahi
kawai da ce maka sai aje chocolate kawai sai janyo ruwa ya wanke hannunsa kawai sai ya jefa
ya fita daga America special zuwa marmargi special
yawa to amma akwai abubuwa na santi masu dan karen yawa da Ibrahim Sawabi yayi
yawa
waɗanda a gaskiya na gaya maka
sai da ya hadiya wani abu ya faru kenan
haba ai duk lokacin da ya hadiya wato akwai labari yayi wato ba ka ma sanin cewa akwai labari tukun da sai kuna cin abinci musamman ka san in zafin rana ne je da koku yawa ka samu ruwan sanyi ko dan coca cola ko pepsi ko wani abu yawa in ya kora wato haba ai ya fara watsa maka labari
wato duty free
akwai wani abinci ban sani ba ko ka sani da ake ce wai danderu
ina da jin suna amma ba ta taɓa ganin shi ba danderu
ka san danderu
ina da jin sunan ban san shi ba ido
ba ka san shi ba wato kamar nama ne ake dafa shi ne ake koya ne haka dai a dunkulansa dai yana dai da
kamar da ɗan da haka kaman dan meatball haka da
yawa kaman meatball amma da faffan nama ne da yake ba da kakke bane
oh an dafa shi ne
an dafa shi ne kawai haka haɗe da miyar sa da dan yajin sa da dan ko menene nasa haɗe shi ne ake kira da ndiru
ka sa ni da wasu masu sauraro kila muna haɗe yau
akwai guda ɗayan kuma naman da sunan yanzu na san Ibrahim Sabo yana ce yana ta mun dariya zai ce Allah ya kama ni eh amma dai akwai guda ɗaya akwai wani abincin ina jin kaga na ina so mana ina je ko kamuniya yake cewa ni
kamun kila sai yaga kakasa tana ya tana maka
ina jin kamuniya ne dai su dawo da abincin dai
kamuniya shi kuma wannan iri ne kamuniya abinci kala kala kace kai hadda experiment kayo
ai goje goje ne
kayo
anyway bari dai sai dai Allah da ya kai mu kamar abu na akwai labarin
da nake akwai Ahmed Muhammad Sakafa
wahulatani ba shi tasa sadu da wannan shi kuma ka san abin da yake sandin sa kofi
da wannan ruwan kofi
ruwan shayi gawa yawa in kana so ka ga na sandin sai ya zo shan kofi tukunna
bari in ya kawai amma da abincin da bai ci hadin nan naka kamar ne
na to wani lokaci naka hada masa irin wannan kofi din nawa ya sha amma in ya sha kona kantin ne ma dai shi ma dai sai dai an sai an ji labari
gare dai naka din dai gare naka yana tashin kanshi daga teburi na nake ka hai waye wannan ce Alhaji Ira ya shigo ne shi muke gane ka shiga to ba ta da dawa ne
sai makon gobe da Allah ya kai mu naga lokaci ya kawo
ma kare ji akan babban lacha sannan ka kamanta makon goben akwai fa labarin da kace na magana Rabila Tsafi
kwarai da gaske akwai labarin da ya turo mana insha Allah za mu karanto a cikin makon mai zuwa masu sauraro a madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.